Matasa daga yankuna daban-daban a kasar sun sha korafi akan rashin biyan su ƴan allowance da gwamnatin tarayya ta saba basu, wanda tsananin zaman gida na yanzu ya ƙara tunzura su suka koka. Abdu Jungudo na ɗaya daga cikin irin waɗannan matasan.
Shekara ta 2019 a January aka turo min a wannan Empower wanda suka dauki NC, aka kuma posting a watan aka min posting aka tura in Jango Idrisa. An biya ni January, February, March, April, May, June, wata goma ka biya ni. A wanda wata goma sake biya na ba. So ina zuwa koyarwa a Jango Idrisa. Jango Idrisa kusa da Tumfure, Gombe State, akwai lokacin zama Gombe State Primary School. Amma wata shida ba biya ni ba. Wata goma, watan sha ɗaya, watan goma, watan sha biyu, watan ɗaya, watan biyu. Yanzu an ci ga watan hudu, wallahi tallahi ba su biya ni ba. Kuma kullum zuwa nake wannan wurin in koyari in dawo.
Wannan korafi shi ne ya sa na tuntuɓi ministan agaji Sadiya Umar Faruk da ofishinta ke kula da biyan allowance na matasan, musamman ma a wannan lokaci da kullan cutar coronavirus yake fama a wasu jihohin Najeriya.
A farkon fara program ɗin an ce bayan kowane shekara biyu za a yaye su don a samu a ɗauki wasu. Amma da wa'ancan na farkon da ya kamata a ce an yaye su a shekara 2018 ya kamata a yi su, because an fara 2016 ba a samu aka yaye su ba. So suna cikin program ɗin har aka zo a zuwa lokacin da aka ƙirƙiri wannan ma'aikata. Suna batch 2 ɗin su kuma ya kamata a ce wannan shekara July za a yaye su. To sabo kashi na biyu ɗin, akwai kashi na farko 200,000 da kashi na biyu 300,000. To saboda ba a tsaya aka fitar da takamaiman yanda za a yi da su ba bacin an yaye su, shi ne ya kawo wannan na ba a yaye su ba. Kuma wannan abun ya haifar da illa saboda waɗanda ya kamata kuma a ƙara ɗauka
kowace shekara biyu,
duk shekara biyu 200,000. Ya kamata a ce an yaye wa'ancan, an shigo da wasu 200,000 sun ƙaru. Yanzu zuwa 2020 ɗin nan an yaye wa'annan 300,000, an ƙara ɗauka wasu 300,000. To matsalar da muka samu kanmu cikin ta kenan. Sai muka ga cewa to wannan abin da za a tsaya a duba ne a fitar da tsari mai kyau, wanda in an yaye mutanen nan suna da madogara, kuma za su zaɓi fanni daban-daban na inda suke son su riƙe kansu da shi. Wannan shi ne abin da muke ta ƙoƙarin mu yi.
Aƙalla akwai matasa sama da 500,000 da ke moran tallafi da gwamnatin tarayya ke bayarwa a kowane wata. Manufar wannan allowance dai an bullo da shi ne domin ya taimaka wa marasa aikin yi shiga harkan sana'o'i daban-daban, kuma maganin zaman kashe wando. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.